Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu rawu assalamu alaikum da fatan an yi na lafiya. Yau ranar Litinin 22 ga watan Nuwamba na shekarar 2021. Sarki da Hashim Gumi ne tare da Amina Bahara Auna da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kamu wannan shirin. A cikin shirin za ku ciwa rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta tabbatar da an kashe mutum guda tare da kame wasu da yawa a hanyar Abuja zuwa Kaduna. Haka kuma la'aji cewa wani gidan shugaban Najeriya ta jagoranci taron kungiyar matan shugabannin kasashen Afirka kan zaman lafiya. Muna kuma dauke da rahoto na musamman kan ziyarar sakataren harkokin wajen Amurka a wasu kasashen Afirka ciki har da Najeriya. Sai kuma labaran wasanni da zamu ga muku, amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya.
Gabanin bukukuwan Kirsimeti, Austria ta rufe shaguna, gidajen cin abinci da kasuwanninta a yau Litinin. Austria ta sake komawa zaman kulle, mataki mai ban mamaki da aka kafa a yammacin Turai tun watannin da suka gabata. Matakin da ya janyo cece-kuce, inda dubban mutane suka fantsama kan titina, inda wasu ke zargin gwamnati da rashin yin wani abin da ya dace don dakile sabuwar guguwar cutar coronavirus da ta addabi Turai. Yayin da suka waye gari da safiyar Litinin, ba za a bar mutane miliyan 8.9 na Austria su bar gidansu ba, sai don zuwa aiki, sayayya don abubuwan yau da kullum da motsa jiki. Al'ummar na Alpine kuma tana sanya dokar tilasta rigakafin COVID daga ranar 1 ga watan Fabrairu, inda ta bi sahun Vatican a matsayin wuraren da ke da irin wannan dokar a Turai. China ta ce an saci wasu 'yan kasar ta biyar daga wani wurin aikin haƙar ma'adinai a gabashin Congo. Ofishin jakadancin kasar Sin da ke birnin Kinshasa ya wallafa ta kafar WeChat cewa an saci mutanen biyar ne da sanyin safiyar Lahadi daga wani wuri da ke lardin Kivu ta kudu da ke iyaka da kasashen Rwanda, Burundi da Tanzania. Sun yi kira ga ɗaukacin jama'ar kasar Sin da su fice daga kudancin Kivu da kuma lardunan da ke makwabtaka da Kivu ta arewa da kuma Ituri. Tana mai cewa yanayin tsaro a yankin na da matukar sarkakiya, kuma babu wata dama da za a iya bada taimako a yayin da aka kai hari ko kuma aka sace mutane. Wata mota samfurin SUV da ta sheko a guje ta afkawa wata tawagar bikin Kirsimeti a Waukesha, Wisconsin ranar Lahadi, inda ta kashe mutane biyar tare da raunata fiye da 40, ciki har da matasa masu rawa. Shugaban 'yan sandan Waukesha Dan Thompson ya ce an tsare wani mutum da ake nema. An kuma gano wata mota bayan da lamarin ya faru a garin mai tazara kilomita 32 daga yammacin Milwaukee. A halin yanzu za mu iya tabbatar da cewa mutane biyar ne suka mutu sannan sama da 40 suka jikkata, in ji hukumar 'yan sanda ta Waukesha a shafinta na Facebook. Mutane da yawa sun yi jigilar kansu zuwa asibitocin yankin. Belarus ba ta son arangama da Poland, amma tana son tarayyar Turai ta dauki bakin haure 2000 da suka makale akan iyakarta, in ji shugaban kasar Alexander Lukashenko a ranar Litinin, bayan da Warsaw ta yi gargadin cewa tashin hankali kan mutane da suka makale din na iya barkewa. Kungiyar tarayyar Turai ta zargi Belarus da shigo da dubban mutane daga gabas ta tsakiya tare da tura su cikin kasashen tarayyar Turai ta Poland, Lithuania da Latvia a matsayin martani ga takunkumin Turai. Minsk ta musanta haddasa rikicin. Prime Minister Poland Mateusz Morawiecki ya yi gargadi a ranar Lahadi cewa rikicin bakin hauren akan iyakar Belarus na iya zama babban matsala mafi muni, kuma jami'an tsaro kan iyakar Poland sun ce har yanzu sojojin Belarus suna jigilar bakin haure zuwa kan iyaka. Majalisar zaɓe ta Venezuela CNE ta ba wa jam'iyya mai mulki ta Socialist nasara a kujerun gwamnoni 20, kuma 3 ga 'yan adawa a wata sanarwar farko da ta yi a ranar Litinin bayan zaɓukan ƙananan hukumomi da na shiya-shiya. Jim kaɗan bayan fitar da sakamakon farko, shugaba Nicolas Maduro ya yi murnar nasara da gwamnati ta samu. Nasarar tana da ban sha'awa, in ji Maduro, inda yake kewaye da magoya bayansa. Ya ƙara da cewa dole ne a yi bikin kyakkyawan nasarori. sakamakon ya kasance koma baya ga jagororin ƴan adawa da suka dawo fagen yakin neman zabe bayan sun kaurecewa zaben shugaban kasa a shekarar 2018 da na ƴan majalisa a shekarar 2020 suna masu cewa zaben gaskiya ba zai yiwu ba saboda magudi da tada hankula da wasu ƴan daba masu biyayya ga Maduro suke yi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, hukumar ƴan sandan jihar Kaduna ta ce mutum ɗaya aka kashe akan hanyar Kaduna zuwa Abuja, sannan kuma aka sace wasu da ba a san adadinsu ba. Da yake ƙarin bayani game da harin ƴan bindiga lokacin da ya kai ziyara gani da ido, kwamishinan ƴan sandan jihar Kaduna CP Mudansir Abdullahi ya ce rundunar ta ceto wasu daga cikin waɗanda aka sace nan take. Ga rahoton Isa Lawal Ikra.
Da yake bayani game da harin ƴan bindigan akan hanyar Kaduna zuwa Abuja a lokacin ziyarar gani da idan da ya kai, kwamishinan ƴan sandan jihar Kaduna CP Abdullahi Mudassiru ya ce rundunar ƴan sandan ta ceto wasu daga cikin waɗanda ƴan bindigan suka yi yunkurin sacewa nan take.
Ya faru kamar lokacin ƙarshe 4 na yamma na jiya. ƴan sanda da sojoji suna ne a baya suka engage din su. Allah ya ce mu kemu muka kore su, amma sun kashe mutum guda kuma mun yi rescue din wajen mutane 11 daga hannunsu.
Kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar Kaduna Malam Samuel Aruwanma na cikin tawagar jami'an tsaron da suka halarci wurin da waɗannan ƴan bindiga suka yi wannan ta'adi, kuma ya ce jami'an tsaro sun sha alwashin sauya sabon salo don magance matsalolin tsaro a jihar baki daya.
Gashi mun zo nan gurin kuma ai kun gani mutane suna tafiya a wannan hanyar sabanin labarai wanda ake ta ruwaitowa da cewa mutane sun arce daga hanyar. Amma su jami'an tsaro sun sanar da mu da cewa suna nan suna sake nazari, suna nan suna sake lali, kuma insha Allah kamar da suke mana magana za mu ga hikimar matakai wadda suka dauka. Amma abu babba wanda muke nema shine muna neman goyon baya. Jami'an tsaro ya kamata a tallafa musu, a jinjina musu, domin ko jiya da wannan abin ya faru sun yi yunkuri kuma sun kubutar da mutum 11 a duk da cewa an tafi da wasu mutane wadda har yanzu dinnan ba mu san adadinsu.
Harin ƴan bindigan dai ya zo wa wasu cikin mamaki, musamman ganin yadda aka sami tsawon lokaci ba tare da an kai harhare na sace mutane akan hanyar ba. Sai dai masani akan harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso ya ce babu wani abun mamaki game da wannan hari na ƴan bindigan a wannan lokaci.
Kasan ita gwamnatin jihar Kaduna ta je ta ɗebo wato waɗansu mutane kuma an yi amfani da su da mafarauta da sojoji sun shiga daji, an kaiwa wato wasu daga cikin guraren da su masu aikata waɗannan laifuka suke hari. To tana iya yiwa wannan sakamakon wato raunin da aka yi musu ne saboda abin yayi tasiri matuƙa, suka ga wato bari su Allah ita wannan hanya ta Kaduna Abuja domin ko Allah zai sa su kama wani babban bango wanda zai alamta wa gwamnati da cewa har yanzu suna nan da ainihin wato karfin su. Amma kuma sakaci ne daga hukumomin tsaro da gwamnatin kanta na rashin daukar mataki na samar da tsaro.
To shin ko akwai sauran wata dabara da ta rage game da kawo ƙarshen wannan hauhawa ta hararen ƴan bindiga? Manjo Muhammad Bashir Shu'aibu Galma mai ritaya ɗaya ne daga cikin masana harkokin tsaron da ya ce akwai mafita.
Abinda muke faɗi a nan shine da an tashi tuntuni da aka koro dokokin nan kuma an bi su ana rakiyarsu da waɗansu tsatsauran matakai shiga daji ana atisaye ana zagayawa dazuzzuka nan da wayannan mutane ba su samu mafaka ba. Abinda yake faruwa za a ga mutanen da su sun yi wannan abun iyaka a ɗan bi su ɗan tafiya kaɗan shikenan kuma sai a dawo. To inda ana bi a ce sai an ga ƙarshe, ko da so ɗaya ne a ce sai an ga ƙarshe inda wayannan mutane suka rufa, za a ku samu sa'a inda za a samu waɗansu su gwamnati har yanzu dai dabara ba ta ɓace ba kafin mutane su korafin su dai ya kai iyaka a san yadda za a yi an yi nan na Kaduna zuwa Abuja shugaban kasa a duba.
Wasu ganau dai sun ce akalla mutane 40 aka sace cikin motoci 15 da ke kan hanyar Kaduna zuwa Abuja. Sai dai har zuwa lokacin da wannan rahoto ke haduwa babu wasu alƙaluma a hukumance na adadin mutanen da ƴan bindigan suka sace a lokacin da suka tare hanyar ta Kaduna zuwa Abuja. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida na Ikra, a yau ne aka bude taron yini guda na kungiyar matan shugabannin kasashen Afirka kan zaman lafiya karo na 9, wanda uwar gidan shugaban kasar Najeriya Aisha Muhammadu Buhari ta karɓi bakunci. Ana sa ran taron zai samar da shawarwari kan zaman lafiya da magance rikice-rikice a faɗin nahiyar Afirka. Haka kuma an zaɓa Aisha Buhari a matsayin shugabar tawagar taron na tsawon shekaru biyu. Ga rahoton Shamsiya Hamza Ibrahim.
Da take jawabi yayin karɓar manyan baki da suka samu halartar taron a madadin gwamnatin tarayyar Najeriya, Hajiya Aisha Buhari ta bayyana muhimmancin aikin da ke gaban matan shugabannin Afirka wajen cimma manufar da aka assasa kungiyar a kai na samar da kariya da takaita tashe-tashe hankula da kuma tallafi ga mabukata.
The objective of OFLAD, African First Lady's Peace Mission.
Tace muhimmin aikin da kungiyar matan shugabannin Afirka kan zaman lafiya ta sa a gaba ya bayyana irin aikin da ke gaban mu a matsayin mu na matan shugabannin. Don haka hada wannan taro ya zo a kan lokaci kuma shaida ce da ke nuni cewa shugabancin da muke yi ya tabbatar da mu a matsayin jakadun mata da kuma nahiyar Afirka. An kafa kungiyar ne tun a shekarar 1997 da nufin samar da zaman lafiya da tunkarin hanyoyin rage rikice-rikice da nahiyar Afirka ke fuskanta karkashin jagorancin shugabar kungiyar ta farko uwar gidan marigayi Sani Abacha, wato Maryam Sani Abacha. Fatima Ma'ada biyu uwar gidan shugaban kasar Saliyo ta jinjina wa Hajiya Aisha Buhari bisa namijin kokarin da ta yi na karban taron kungiyar. Tace aikin mu shine mu taimakawa ayyukan da mazajen mu ke yi na cika burukansu akan al'ummar su. Mun zo nan ne don mu tallafa mata bisa kiran mu da ta yi a matsayin mu na ƴan uwa. Hakan kuma ya kamata don idan muna tare mun fi karfi, idan kuma bu za mu samu matsala. Hajiya Mairo Almakura da ke zama mataimakiya ta musamman ga shugaban kasa da ke bada shawara kan al'amuran kungiyar kasashen Afirka ta yi kari da cewa
an zabe Dr. Aisha Muhammadu Buhari yau a matsayin ita ce shugaban wannan kungiya na African First Lady's Peace Mission. Ita za ta gudanar da ayyukan kungiya na shekara, kuma aikin yana da mahimmanci wurin hada kan kasashen Afirka saboda zaman lafiya. Duk abin da ya faru ko na tashin hankali mata da yara su ya fi shafa, saboda haka kuma na tabbatar ita tana da kudirin ta taimaka ta kawo zaman lafiya ba a Afirka gabaɗaya ba, ma'ana a duniya gabaɗaya. Kuma wannan aiki sha Allahu za a yaba da zaben da aka mata.
Shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana cewa muhimmancin wannan kungiya yana kan manufarta na cewa batun samar da zaman lafiya ya zama babban abu da ke shafar duk wani cigaba a yankuna da dama a Afirka. Ayyukan ta'addanci da samar da gibi mai yawa ga talauci ba abun mamaki ba ne. Mata su ne waɗanda suka fi fuskantar tashin hankali a sanadiyar rashin zaman lafiya. Da haka a matsayinku na mata, ina da tabbacin cewa kuna kan matsayi da za ku kawo zaman lafiya da kuma matakan da suka kamata. Daga cikin matan shugabannin kasashen Afirka da suka samu halartar taron har da matan shugaban kasar Ghana, Liberia, Niger, Namibia, Zimbabwe, Cote d'Ivoire da sauran wakilan sauran kasashen nahiyar Afirka. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gai da Shamsiya Hamza. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan. Lokaci da sani Sa'ib Malumfashi zai shigo da rahotonsa na musamman.
Gwamnatin Amurka ta bayyana muradinta na agazawa kasashen Afirka ta fuskar inganta harkar kiwon lafiya, alkinta muhalli, bunƙasa tattalin arziki tare da harkar tsaro don gudu da tsira tare. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ne ya bayyana hakan a headquarter kungiyar ECOWAS da ke can Abuja a ƙarshen ziyararsa da ya kawo nan Najeriya, ɗaya daga cikin ƙasashe da aka jera zai ziyarta a nan Afirka.
What happens here in Nigeria is felt around the world. And that, in a nutshell, is why I've come to Abuja. The United States knows that on most of the urgent challenges and opportunities we face, Africa will make the difference. As we work to end the COVID-19 pandemic and strengthen global health security, we must work closely with the countries of Africa to build public health systems here that can prevent, detect, and respond to future emergencies.
Yace da abubuwan da suka faru a Najeriya suna shafar duniya, wannan shine dalilin zuwa na Abuja. Amurka tana sanar da cewa duk wasu kalubale da aka fuskanta game da muradinta, tabbas Afirka abokiyar tafiya ce. A yayin da muke kokarin kawo ƙarshen cutar corona da inganta kiwon lafiya a duniya, Afirka abokiyar tafiya ce don cimma muradi ta hanyar taka rawar da ta kamaci kowa. Ya ce wajibi ne Amurka ta yi aiki tare da kasashen Afirka don mu inganta harkar kiwon lafiyan da ka iya inganta ayyukan rigakafi, gano cuta da wuri tare da ba da agajin gaggawa idan bukata ta taso. Saboda ganin abin da ya faru a baya, babu wanda zai tsira sai in mun tare gaba ɗayanmu mun samu kariya daga kamuwa da wannan cuta. Anthony Blinken ya kuma yaba da irin kyakkyawan dangantaka da haɗin kai da ke tsakanin Najeriya da Amurka, inda ya ƙara jaddada mahimmancin ƙara samun haɗin kai tsakanin junanmu.
Our engagement in Africa with Africa, our partnership with Nigeria, with many other countries, is not about China or any other third party. It's about Africa. It's about working together to make the investments in Africa, make the investments in its people.
Yace ayyukan mu a Africa da dangantakan mu da Nigeria ta fannoni daban-daban da ma sauran kasashe da dama bai da wata alaka da kasashen wato China ko wasu ma daban, lamari ne da ke tsakanin mu da Afirka da yin aiki tare na inganta rayuwar al'umma ta fannoni da dama. Ministan harkokin wajen Najeriya shi kuma a nasa jawabin cewa yayi
delighted to have the US back supporting the multilateral system and back in the climate change, finding a solution on climate action. And so we're also hoping that the US will push the other industrialized countries to make good on this promise, because we certainly need this kind of financial support to be able to put in place all the actions that we need for mitigation and for adaptation.
Muna farin ciki da kuma marhaban da wannan tagomashi da Amurka ta kawo game da agazawa domin kawo ɗauki na magance canjin yanayi. Ya kuma yi fatan Amurka za ta shawo kan manyan ƙasashen da suka ci gaba ta fuskar masana'antu su goyi bayan wannan yankuri da aka yi, don muna da buƙatar gudunmuwar kuɗi don magance wannan matsala ta canjin yanayi. Shin komi kakakin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wato Alhaji Garba Shehu zai ce game da wannan ziyara ta sakataren harkokin wajen Amurka?
To, na farko dai mu muna murna da farin ciki a matakai da gwamnatin shugaba Biden ta dauka na cire Najeriya daga cikin waɗannan ƙasashe da ake zargin cewa suna kuma bambanci na addini ko suna kuntatawa wasu mabiya addinai. Kuma shi sakataren Blinken da kansa ya ce binciki suka gano gaskiyar abin da ake ciki, suka tabbatar da cewa bai kamata a saka Najeriya a cikin waɗannan ƙasashe ba. Wannan abu ya yi mana daɗi, saboda ni dama muna da labarin cewa wato abin da ya sa ita kanta waccan gwamnati ta shuɗe a Amurka, gwamnatin Trump ta yi wannan propaganda ce aka dinga yi akan gwamnatin Buhari, musamman wasu 'yan tsirarai da masu kishin Ibo zalla na IPOB din nan da suka samu kuɗaɗe masu yawa, suka ɗauki lauyoyi da masu yin su campaign a America suka dinga zuzuta wannan magana. Ba ma'ana a ce wai Boko Haram kashe-kashen nan na manoma da 'yan ta'adda da masu satar mutane ba a ce da hannun gwamnati a ciki, ko a ce a'a ko wani addini guda ake yi wa. Abin nan ba wanda zai shafa ba. Musulmi suna asara a cikin wani, Kirista suna yi ba daɗi, kuma ba gwamnatin da za a ce ta goyi bayan wa'annan lamura. Mun ji daɗin wannan kalamai da suka yi. Banda haka, shi sakataren Blinken ya yi jawabai da dama waɗanda suka karfafa gwiwar Najeriya ganin cewa dangantaka dai ake so a dawo da sabuwa wadda ta fida. Wannan kuma mu ba za mu ce komai ba sai godiya ga Allah, tunda su Amurka suna da tasu dangantaka ta diplomasiya da harkar siyasar duniya da su da kasashe irin na China. Don Amurka ta ga ko China tana yin wasu abubuwa su ma suna son su shigo a yi da su.
Akwai wannan al'amari da shugabannin kabila na Ebo sun zo sun roki ma shugaban kasa inda ya ce to zai duba amma abin da kama wuya. Me za ka iya cewa ga wannan da mutane suna da ra'ayi daban-daban a kan al'amarin haka?
Gaskiya ne. Abu ne na ra'ayi na su suka je suka gabata da shi, kuma a matsayinsa na shugaban Ebo zai juya baya ya ce ba zai saurari wayansu ba. Wayannan ƴan tsirari da suke cikinsu suke kashe-kashen ƴan sanda suna ƙona ofisoshi na gwamnati da na hukuma, waɗannan dattijai a gabansu fa ake yin komai. Kuma ma sun tsawatar a daina, ba a ga dainawar hakan ba. Ba har gwamnatin tarayya ta zo ta ɗau mataki. Kuma bayani da shugaba Buhari shi wannan nan bai kano da suke cewa a ba su shi za su iya riƙe shi. Dama fa a gabansu yake, kuma sun san ana yin abubuwan nan. To ya ce yana da wuya wannan buƙatar ta su. Domin idan har a can da su ya taso yana ta wannan manufar su jawo hankalin sun dakatar da shi ba, to yanzu da abu ya tsamari ya gudu har aka je wata ƙasar duniya aka nemo shi aka kawo shi nan, yanzu ne za su ba da garanti su ce za su iya yin maganinsa. Shi dai shugaba shugaba ne, kuma shawara ta su ce wanda ya ga ya cancanta shi zai. Amma tabbas ya faɗi cewa ba zai shiga maganar da take gaban alkali ba, domin a tsarin mulki na Najeriya bai da hurumi da zai shiga gaban alkali ya ce alkali yi kaza ko karka. Kuma ya ɗauki Kur'ani ya rantse cewa ba zai saba tsarin mulki ba, saboda haka ba zai ƙetare wannan magana ba. Wannan magana jawabi ne ga mai hankali ya fahimci inda aka saka gaba.
Kakakin shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Garba Shehu.
Dr. Yakubu Haruna Ja'e ƙwararren masani ne na fannin kimiyyar siyasa a jami'ar jihar Kaduna wato Kasu. Shi kuma ga yadda yake diban wannan ziyara.
To gaskiyar magana dai wannan wata sabon salo ce ta kisanta canza tsakanin alakar Najeriya da kasar Amurka. A baya a lokacin Trump ya kamace kasashen Afirka gabaki ɗayansu, hatta ma Najeriya ya tsane ta ya koma duk abin da mutane da ba bincike suka je suka taɓa shugabanni kan cewa ana kawo bambancin addini a ƙasar nan, ana kashe kiristoci, sannan kuma ana hana wasu 'yancin addini. Shi kuma ya ɗauka ya zauna a kai ya yake ma Najeriya hukuncin cewa a sanya ta a cikin ƙasashe wanda suke hana mutane 'yancin aikata addini masu kuma tsangwaman kiristoci. To wannan kuma wata gwamnati da ta zo yanzu ta fahimci wannan bayanai duk rairayi ne, kuma ta gane cewa lallai kan ƙasar Amurka ba za ta ci gaba ba har sai ta dawo ta rungumi ƙasashe manya da ke Afirka domin ci gabanta. Wannan ya sa wannan sabon gwamnati na Amurka ta ga cewa to bari ta ziyarci ƙasashe manya Afirka kamar Najeriya din da Kenya da ƙasar Senegal.
Ana maganin cewa abu ne da ya jibanci tallafawa ƙasashe masu tasowa wanda a baya tun zamanin soja ƙasar Sin wato China ta shigo ta yi kutse ta yi babakere, yanzu yadda ta ɓullo ɗin nan diya kake ganin wannan al'amarin?
To ita dai ƙasar Amurka gwamnati mai ci yanzu ta wannan jam'iyya sun fahimci cewa a baya an tafiyar da ƙasar Amurka a siyasar duniya yadda ba haka ya kamata a yi ba da ƙasashen Afirka, wanda wannan ya ba ƙasashe dama musamman manya ƙasashe irin su ƙasar Sin da ka faɗa suka shigo Afirka suka zama sun kulla kawance na harkan kasuwanci da cigaban tattalin arziki, an waye gari kuma suna girban ribar abin da suka riga suka kafa a ƙasashen Afirka. To wannan kuskure da wancan gwamnati ta yi shi ne ita kuma wannan gwamnati ta yanzu ta Amurka take ganin cewa bari ta gyara shi. Wannan sanadiyan wannan kaga sun shigo yanzu suna son su ga cewa su ma sun farfado da alakarsu da manyan kasashen Afirka, kasancewar kasashen Afirka na da muhimmanci a wajen taka rawar ci gaba ta kanta Amurkan, domin suna da investment ɗinsu a wannan kasashe namu musamman ma Najeriya ɗin fiye da kowace ƙasa kasashen Afirka.
Sani Sha'abu Malumfashi, murar Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Sha'abu Malumfashi, yanzu kuma sai
wasanni a taƙaice.
Magoya bayan kungiyar ƙwallon kafar Manchester United ta Ingila na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu kan matakin da kungiyar ta ɗauka na sallamar mai horar da 'yan wasanta Ole Gunnar Solskjaer. United ɗin ta ba da sanarwar sallamar kocin ne a jiya Lahadi, kwana ɗaya bayan kungiyar ta sha ɗan karen kashi a hannun Watford da ci 4-1 wasan gasar Premier. wasan da yana daga cikin wasanni uku da suke zaman ma'auni na damar karshe da kungiyar ta baiwa kocin sakamakon koma baya da take samu a yayin da magoya bayan kungiyar suka yi ta kiran da a sauya kocin. Umar Faruk Bukoyum daya ne daga cikin magoya bayan kungiyar ta Manchester United a Najeriya.
Gaskiyar magana duk wani ma'abucin sha'awar kwallon kafa ta kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ya ji dadin wannan mataki na koral shi Ole Gunnar Solskjaer da aka yi ma'ana mai horas da 'yan kwallon Manchester United saboda koma bayan da muke fuskanta kullun ijiya ba yau ba. Irin kamar club irin Watford a ce ta ci mu 4-1 abu ne abun kunya kuma dama yanayin yanda yake gudanar da koras da ƴan wasa suka so basu gamsu ba mu ƴan kallo ba mu gamsu ba kuma babu wani sakamako da ake samu wanda zai zama gamsashe ga ƴan kungiyar ga su ƴan wasa da kuma mu ƴan kallo saboda haka mun ji dadin wannan kora da aka yi mishi. Sai kuma maganar dawo da Carrick da aka yi Michael Carrick ma'ana mataimakin shi ya zama shine mai yayi rukun kwariya. To zan iya cewa har yanzu dai ba a rabu da bukar ba dai an haifi abu saboda shi da Michael Carrick tun lokacin da muke ganin muka ganshi tare da Ole Gunnar Solskjaer a matsayin mataimakin shi zaune kawai yake bai yin komi. To kaga kuwa ana magana a ce yanzu an dawo da shi shine zai rike. To muna iya cewa dai har yanzu dai ana nan ijiya ba yau ba domin kuwa ba canza zani za ta yi ba.
To amma akwai rahotannin da ke bayyana cewa akwai yiwuwar kungiyar ta tunkari ɗaya daga cikin tsohon kocin Real Madrid Zinedine Zidane wanda yanzu haka yake zaune ba aiki ko kuma kocin PSG Mauricio Pochettino wanda ya bayyana cewa shi kam a shirye yake bar PSG idan har United din ta neme shi.
Duk wa'annan guda biyun da ake magana da shi Pochettino da shi Zinedine Zidane ba za su dace da yanayin yanda Manchester suke buga kwallon kafa ba. Mu abinda muke tunani Hector Tank din na Ajax to gaskiya shine wanda ainihin kallon shi ma da ka kalli kallon fuskar shi kai ka riga ka san cewa ba mutunci ma'ana zai zo ayi ne kamar yanda Chelsea ta nemo Tuchel.
A halin da ake ciki kuma wasu rahotanni na bayyana cewa kungiyar ta Manchester United ta tuntuɓe tsohon mai horar da 'yan wasan Real Madrid ta kasar Spain Zinedine Zidane domin ya maye gurbin Ole Gunnar Solskjaer. To sai dai wata majiya da ke kusa da kocin ɗan kasar Faransa ta ce bai da sha'awar karɓar aikin na United a halin yanzu duk kuwa da cewa yanzu haka yana zaune ne ba aiki. Zidane ya bar kungiyar ta Real Madrid karo na farko a shekara ta 2018 to amma ya koma kungiyar bayan shekara ɗaya kana kuma ya bar ta karo na biyu a watan Mayun wannan shekara. Ya sami lashe gasar zakarun Turai har sau uku a jere da kungiyar daga shekara ta 2016 inda bayan komawarsa ta biyu kuma ya lashe gasannin La Liga da Super Cup na kasar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka Abuja Nigeria.
A gaida na Sanyin na da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici.
Gabanin bukukuwan Kirsimeti Austria ta rufe shaguna gidajen cin abinci da kasuwanninta a yau Litinin. Austria ta sake komawa zaman kulle mataki mai ban mamaki da aka kafa a yammacin Turai tun watannin da suka gabata. Matakin da ya janyo cece-kuce inda dubban mutane suka fantsama kan titina inda wasu ke zargin gwamnati da rashin yin wani abin da ya dace don dakile sabuwar guguwar cutar coronavirus da ta addabi Turai. China ta ce an saki wasu 'yan kasar ta biyar daga wani wurin aikin haƙar ma'adinai a gabashin Congo. Ofishin jakadancin kasar Sin da ke birnin Kinshasa ya wallafa ta kafar WeChat cewa an saki mutanen biyar ne da sanyin safiyar Lahadi daga wani wuri da ke lardin Kivu ta kudu da ke iyaka da kasashen Rwanda, Burundi da Tanzania. Sun yi kira ga ɗaukacin jama'ar kasar Sin da su fice daga kudancin Kivu da kuma lardunan da ke makwabtaka da Kivu ta arewa da kuma Ituri. Tana mai cewa yanayin tsaro a yankin na da matukar sarƙaƙiya. Wata mota samfurin SUV da ta sheko a guje ta afkawa wata tawagar bikin Kirsimeti a Waukesha, Wisconsin ranar Lahadi inda ta kashe mutane biyar tare da raunata fiye da 40 ciki har da matasa masu rawa. Shugaban 'yan sandan Waukesha Dan Thompson ya ce an tsare wani mutum da ake nema. An kuma gano wata mota bayan da lamarin ya faru a garin mai tazara kilomita 32 daga yammacin Milwaukee.
Masu raro baki ɗaya abin da ya sabo kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku dusa abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin da karfe 6 agogon Najeriya da Nijar wanda zai zo muku da shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu a madadin Amina Bahar Auna da ta dani gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau. Sarfil Hashin Gumel nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.